kasafin kuɗin na shekara 2020 ya karu da naira biliyan 264, kuma hakan ya faru ne a sakamakon ƙarin da majalisar ƙasa ta yi akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dalar Amurka 55 da shugaban ƙasa ya kawo zuwa dalar Amurka 57. Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf, ya yi ƙarin haske.
Lokacin da shugaban ƙasa ya kawo, ya sa kuɗin man fetur zuwa dala 55. Muko da muka zo muka gani, muka yi magana da mutane NNPC, muka yi magana da mutane akai duk duniya, har da mutane OPEC da sauransu, muka zauna muka ga 55 ɗin nan bai daidai ba, sai dai akai 57. To wannan 57 akai an ƙara dala 2 a kowane bututun mai, kuma ba wanda wannan ba abin da aka ƙara. Kuma a kasafin kuɗi normally idan aka kawo, ana ce za a ƙara ko a rage na kashi 5 cikin 100. Idan aka ƙara dala 2 akan barrel miliyan 2.1 ko a kowane rana, to akwai kuɗaɗen da za a samu a kai. To a wannan kuɗaɗen ne aka sake cewa, to tunda dai an ƙara kuɗin mai, to mu ma mu ƙara wa wasu wurare inda ya kamata a ƙara.
To amma ai baya ga ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man daga dala 55 zuwa 57, kun yi ƙarin kan shi kuɗin na kasafin kuɗi wanda shugaba ya kawo daga ₦10.3 zuwa ₦10.6. Waɗannan ƙarin sun bambanta ne?
Ai to wannan ƙarin ne ai bisa ga wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi. Gangan mai ₦2.1 kowane rana, ai multiplying da 2 kowane rana, ai za ga kuɗin ba kaɗan ba. To abinda aka yi kenan. A kasafin kuɗi akwai abubuwa da yawa da ake gani, da ake dubawa. Dole ne a ga nawa ne zone in north is suka samu, nawa ne zone in south is suka samu, nawa ne south is suka samu. Dole ne sai an yi balancing wannan gabaki da.
Kuma kun yi haka a wannan karon?
Tabbas an yi.
A duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi irin wannan, to sai shugaban ƙasa ya nemi izinin kashe su daga wurin majalisar ƙasa, wanda ake kira vayament a Turanci. To wai menene vayament, kuma ina dalilin yinsa tunda an riga an sa hannu a kasafin kuɗi? Masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa, Yusha'u Aliyu, ya yi ƙarin haske.
Wato vayament kalma ce da take tabbatar da gudanar da canje-canje a cikin kasafin kuɗi, kuma yana faruwa ne duk lokacin da aka riga aka sa hannu a kasafin kuɗi, sannan kuma ake buƙatan a ɗan yi canje-canje daga wannan layi na kasafin kuɗi zuwa wannan layi. Kamar misali, an yi kasafin kuɗi don lafiya, sai kuma aka ga ana buƙatan shi waɗannan kuɗi su koma yanki na abinci, to dole sai an aika mu da majalisa domin ta tabbatar da cewa kasafin kuɗin da suka sa hannu suka mika ma shugaban ƙasa, shi kuma ya sa hannu, to kasafin kuɗin dai shine ake aiki da shi. Amma duk wurin gudanar da canje-canjen shine akan shigo da kalmar vayament, ko kuma wannan dalilin da akan kawo shi domin a tabbatar da cewa an yi aiki akan ƙa'ida.
Majalisar dokokin ƙasa ta fara hutu sai ranar 28 ga watan Janairu na baɗi ne za su dawo aiki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.